Masoud Mastani. Yada Wahini.
Zan kulle da komai da ke kanki je ki gida Fadima mominki araba gobe a baki gadon kiki kawo mini in kai sadakin ki na san aka zai burge danginki da kawaye masu siyan baki a daren farkon mukin cikaza washe gari ko in baki hubza bude bakin tura miki pizza barcen kin yanke shi da reza ga ki da nama ga tun kuza daga yau gabi na kin fi Adiza to bar kallon ki kaman Highlander an cin ki da kyau kin masa huda mun yi connectin kaman zenda turon tura kake mini ganda atin super tumba da me jidda maza kibini muje India kiti biryani da kan saniya bakallo film don kwani mini ga ya da mun dawo gida Nigeria za mu biyo ta garin Zaria kiti patan doya da na dankali sanan miyo guzurin shi tili tili alali li 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 ina baki gado kina bani filo yariyan garin su galin da bulu taji dadi ran da na kai ta kano dan 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 ban bari kici kwaki rabin kwano kaki baki da kilibibi baki a fitan kishe da ijabi ina hatan alaraba ki da zunubi kwana ka dan kin ganki da tumbi mata na ke baki kaman zombi ni da ki muna tare ce mun ci gari ban taba in bar ki shiga hadari ina fada kasa zoki zabari ran an yi mana ayiri zan kai ki Maiduguri ki kan shi kaman kan Maiduguri hey yan matan Maiduguri kuna da hulla kuma ba su kari ina son ki da soyayya tuna ke ba ki da rishin kunya gidan ku sun tuka ki da tarbiya tuna kin bani ni da ki babu batun rai rage kin kai ni lalle kina da imani tuna kin bani ni da ki babu batun rai